al fondo. Do blue, we menene ya chis.
Nyambulo.
Limoncha.
Kitaushes her nanki. Kizan sanya gajeran wando koda abarci baki mahal kin dodo. Sai ka ganta ta sanya hijabi. Sai ta kube shi a daki. Sai ka ji ta tana my baby godan loka ta gungun gungun. Madamu ga su kala kala baka fara suna gwada ka fada ku gilgiza ku gwada mun rangwada in doke dai a cikin ku mu sha zuma. A huska wata tafi wata a hanci wata tafi wata a kugu wata tafi wata a dakin wata tafi wata.
Ga mu da ƴan matan.
Da maza sheda mata
sheda mata
ga mu da ƴan mata manta da ƴan bata manta da masu mugun fata zo gidan mu mu shakata muna cin kudi kaman ganda mun tara mata a roban dani da MDN crew da liman ja matan Niger kuna burge mu za mu bare ku mu sha kaman lemu mu suse ku mu zuke ku shede yan sanda su kulle mu ga mu da buzaye zabar mawa amma caccaye mun san su sun san mu arkane suna zafi motan rimbo ne